Wasu mahara dauke da manyan bindigogi akan babura sun kashe mutane uku a ciki har da sardaunan Kwantagora Alhaji Bashar Sa'idu na Maska. Maharan dai sun auka gonar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora ne Alhaji Sa'idu na Maska dake kauyen Udara kusa da garin na Kwantagora da tsakiyar ranar Alhamis dinnan, inda bayan sun kashe waɗannan mutane suka yi awan gaba da shanu masu tarin yawa mallakar sarkin. Honorable Shehu S. Bawa shine shugaban karamar hukumar Kwantagora ya ce a halin da ake ciki karamar hukumar ta Kwantagora tana cikin wani yanayi na tashin hankali.
To muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi, kuma dama muna cikin hargaba da ƙauyukanmu waɗanda ke zagaye da mu dauka, amma hakikani su ƴan ta'adda suna nan cikin wannan daji.
Wato ba su bayyana cikin ba
yanzu. Suna nan cikin yankin ba wai sun fita ba ne.
Shi ma dai Galadiman Kwantagora Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce masarautar Kwantagorar ta kaɗu kwarai da wannan al'amari, a saboda haka akwai buƙatar ɗaukar mataki ta fannoni daban-daban domin shawo kan matsalar.
Abinda za mu dai ce wannan lamari Allah ya kawo mana sauƙin shi, wannan babban hikima ne da gwamnatin tarayya da ta jihohi da kuma hatta ma ƙananan hukumomi da ma al'umma gaba ɗaya. Wannan abu yaƙi ne wanda ya shafi mu duka gaba ɗaya. Ana buƙatan a haɗa kai.
Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar ƴan sandan jihar Niger bata ce komai ba akan wannan sabon hari na Kwantagorar. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
To Allah ya kaddara shi marigayi din yana cikin gona a lokacin yana ganin kamar sun wuce, shi suna nan kwakwance suka yi wannan kai masa hari kamar yadda.
To shi kaɗai ne abin suka kashe koko akwai?
An ce akwai mutane biyu a cikin gona. To ina zaton cewa kila ma cikin ma'aikatan gonan ne kusan mutane biyu aka ce an kashe a cikin gona banda shekaran kansa.
Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƴan bindigar suka kashe wasu sojojin Najeriya guda uku a ƙauyen Leballe kusa da garin na Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.